sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Litinin 12 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban kungiyar Shia ta IMN a Najeriya, Sheikh Ibrahim Elzazzaki tare da uwar gidansa Zinatu sun tashi zuwa kasar India. Haka kuma za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin Najeriya ta sama ta rugurguza wasu sansanoni biyu masu muhimmancin gaske na kungiyar mayakan Boko Haram. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni a takaice daga birnin Washington DC. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
A yau Litinin, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya sha alwashin ganin an gudanar da cikakken bincike kan kashe kansa da hamshakin mai kuɗin nan Jeffrey Epstein ya yi, wanda ya tafka abin kunya yake kuma da kwakkwarar alaka da manyan 'yan siyasa. Epstein na zaman gidan yari ne inda yake jiran a yi masa shari'a kan zargin gudanar da wasu ayyuka na lalata da suka shafi yara masu ƙarancin shekaru. Ba ya ce da shi da ma'aikatar shari'a da yake jagoranta sun yi fushi da tir da gazawar gidan kasan da ke jihar New York a yankin Manhattan, wanda ake kira Correctional Center, wanda ya kasa bada cikakken tsaro kan wanda aka tsare. Wannan shari'ar tana da mahimmanci ga waɗanda zuk aka zalunta, waɗanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitowa fili. Ya ce wannan ita ce damar da suke da ita na tunkarar mutumin da ya zalunce su a kotu ido da ido. Bo ya kuma ƙara da cewa za mu bi diddigin yadda hakan ta kasance, kuma za mu hukunta duk wanda yake da hannu cikin wannan lamari. Kasar Amurka da kungiyar Taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zumar cimma matsaya tsakaninsu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi tun shekaru 18 da suka gabata a kasar Afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya. An kammala zaman da aka ɗau kwanaki 9 ana yin sa a Qatar ne a ranar Litini, a cewar wani ɗan ƙungiyar ta Taliban. An kuma ci gaba da zaman a jiya kuma ranar sallah. A wani takaitaccen jawabi, Zabihullah Mujahid ya ce tattaunawar akwai gajiyawa amma kuma ya yi tasiri domin duka bangarorin biyu sun amince su tuntuɓi jagororinsu domin abin da zai biyo baya. Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi kunnen uwar shegu da gargaɗi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau Litini, bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkunan tsohuwa gami da harba hasashen roba domin tarwatsa su, abin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi. A babban filin jirgin sama na birnin tarayyar kasar, wanda yake yawan zirga-zirgar fasinjoji masu zanga-zangar, sun yi cocorindo, abin da ya tilasta soke jiragen wato jigilar fasinjoji. Mutane da dama sun raunata a wasu yankuna da suka turnike da hayaki, babu abin da ake ji sai karar mukamai da kuma ihwe-ihwen mutane cikin dare. 'Yan zauna gari banza suna taiwa masu zanga-zangar bulala akan tituna. Wannan maimaici ne na wani al'amari makamancin wannan da ya auku a Yonglong a arewacin yankin, inda karti sanye cikin fararen riguna suka zane fasinjoji a tashar jirgin ƙasa. Gwamnati da ta kididdige waɗanda suka raunata su 54 daga ciki har da mutane biyu da suke kwance cikin mummunar yanayi a asibiti a yau Litini da kuma mutane 28 da yanayinsu bai munana ba inji hukumomin asibitin. Lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a kasar Norway ya ce wanda yake karewa yaki ya baiwa masu bincike haɗin kai. A yau lauyan ya ce wannan ƴancin sa ne, bai yi na'am da laifin da ake zargin shi da shi ba. Kafafen yaɗa labarai sun bayyana wanda ake zargi da suna Philip Manshaus, dan shekaru 21, mutumin dai dan asalin kasar Norway ne, kuma ana tuhumar sa da laifin kisa ne. Babu wanda ya rasa ransa a masallacin, amma bayan wasu sa'o'i ƴan sanda sun gano gawar ƴar uwarsa a wani wurin daban. A lokacin da Manshaus ya shiga masallacin Al-Nur a ranar Asabar, mutane uku ne kacal suke cikin masallacin. Shigarsa masallacin ke da wuya ya bude wa mutane biyu wuta. Na ukun kuma wani mutum ne dan shekaru 65 kuma tsohon jami'in ƴan sandan sama na Pakistan, shi ya damke shi.
Aisha Ma'azi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Shugaban kungiyar shiya ta IMN a Najeriya, Ibrahim Elazazzaki, tare da matarsa Zinatu sun tashi daga filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Abuja zuwa New Delhi na ƙasar India don samun magani a asibitin Middanta. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
Yanzu nan muke ganin hotuna na tashin Malam Ibrahim Zazzaki zuwa India. Wani ƙarin bayani za ka yi kan wannan al'amari?
To, muna godiya ga Allah Ta'ala maɗaukakin sarki wanda ƙudurarsa da iradansa ko kuma da mulkinsa suka fi ƙarfin mulkin kowane mai mulki. Sa'annan kuma shi ne mai yankewa duk wani ɗan adam hukuncin ya rayu ko kuma kada ya rayu. Waɗansu abinan an zuba malan harsashe ɗiyan iyawa domin a kashe shi, Allah Ta'ala ya raya.
Muhammad Ibrahim Gama ba maganar makisa muke ba, wannan maganar tafiya ta Indiya ɗin nan me za ka ce kan yadda tafiyar ta kasance?
Eh, to ai shi ne ɓangaren murnan da muke yi ne. A na farko kamar yadda na gaya maka, muna godiya ga Allah Ta'ala cewa malam ya ga mu mun ga lokacin da malam zai tashi ya tafi, duk da waɗansu sun nuna cewa ba su so a lokacin, kuma da waɗanda suke neman su kace shi ɗin suke mulki. Wannan ma wani ne.
Ba za mu zarge su kai tsaye da cewa suna son kashe shi ba ne, tunda dai Allah ya sa har yanzu yana raye. Amma ba mu labarin hanyoyin da kuka bi ya samu ya tashi ba tare da samun cikas ba.
Eto, dama hanyoyin ka ai an aminta cewa ya tafi ɗin. Mutum ɗaya ne dama yake jayayya, kuma aka nuna jayayyansa ba shi da wani tasiri. Ba wani kace na ce mai yawa, aka samu shiga jirgin Emirates da ƙarfe 6 da kusan minti 20 da wani abu jirgin ya tashi. Malam sun zauna a cikin jirgi suna addu'o'i, kuma muna fata Allah Ta'ala kai su lafiya, kuma ya ba su lafiya kamar yadda suka tafi lafiya cikin izza da darajar ɗaukaka. Allah Ta'ala ya dawo da
gamawa a cikin shin musu nawa ne daga bangaren shi Malam Ibrahim Zazzaki suka shiga jirgin suka tashi tare?
Sun kai mutum wajen 10 kuma 11 haka ko 12, amma wannan haɗi da jami'an tsaro wanda aka ce dole za su bi su fita da su haka.
A jirgin musamman an yi shatansa ne ya ɗauke su, ko kuma an sa fasinjoji jirgi ne na fasinja aka sai kujeru aka tashi? Ya abun ya kasance.
Eh, labarin da ya zo mana na kuma hakika shi ne ba a yi shatan jirgi ba, jirgi ne na fasinja, ma'ana sun haɗu ne da fasinjoji suka wuce.
To, Muhammad Ibrahim Gama a ƙarshe, faɗa mana shin akwai jami'an tsaro da wakilan gwamnatin jihar Kaduna da ke raka wannan tawaga, ko kuma kawai mutanen almajiran malam ɗin ne kawai suka tafi?
An ce akwai jami'an tsaro, amma ba na jihar Kaduna ba. Dama ai soki buruzu ne a ce wai jami'an tsaron jihar Kaduna, ai shi bai da mai Kaduna, ai bai da jami'an tsaro. Yan sanda ke amfani da su da DHS, su kuma duka mallakan gwamnatin tarayya ne. So da su ɗin da aka tafi da su jami'an tsaro baki ɗaya.
a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai muna Najeriya, inda headquarter rundunar sojojin saman kasar ta ce jiragen yakin ta sun rugurguza wasu sansanoni biyu masu muhimmancin gaske na kungiyar mayakan Boko Haram. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
Air offensive operation being conducted against the terrorist targets.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ebikunle da Ramola, ke mana ƙarin bayani dangane da sabbin hare-haren da suka kaddamar mai take Operation Green Sweep da ya sanadiyar ragargaza mayakan Boko Haram da cibiyoyinsu. Hare-haren na jiragen yakin Najeriya, inji Air Commodore da Ramola, ya kai ga kone cibiyoyin tsara kai farmaki na kungiyar ta Boko Haram da ma cibiyar bada umarnin kungiyar da ke Izza a yankin dajin Sambisa. Koda baya ga rugurguza sansanonin guda biyu, jiragen yakin Najeriya kazalika sun kuma karkashe ƙarin wasu mayakan na Boko Haram masu yawan gaske.
As a result of the airstrikes, a number of the terrorists were also neutralized as a result of the airstrikes.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, ko a iya cewar kimanin mayakan Boko Haram nawa suka kashe a wannan farmaki?
The ISR aircraft, while conducting the confirmatory reconnaissance, observed.
Yace jiragen lokacin da suke wannan farmaki sun hango kimanin mayaka 40 a sansanin farko kafin harin, amma kuma bayan kaddamar da shi wannan hari, baki ɗayan su an karkashe su, da ma ƙarin wasu mayakan na Boko Haram da ba su a wurin, waɗanda amma wannan farmaki ya shafe su. Kuma sun samu raunuka masu yawan gaske. Tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Air Marshal Al-Amini da Gash, ya zuwa yanzu ya ce ya gamu su da yadda sojin saman Najeriya ke tafiyar da wannan yaki.
Eh to, ka san shi sha'anin irin wannan tashin hankali ko matsala. Mutanen nan har yau ba za a yi ce ga inda suka fito ba, daga Chadi ne, daga Kamaru ne, daga Mali ne, daga inani gashi nan dai. To amma zuwa yanzu da mutanen masu tsaro da kuma sojojin mu na kan sun yi kokarinsu ya dan lafa, amma har yau akwai dan jite-jite a nan da can. To su kuma suna ta kokari, suna da ɗanbin wannan saboda an sami wasu 'yan kayayyaki, sabbin kayayyakin da za su iya yin sun je sama, za su iya gaggano inda suke, to kuma za su bi su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bago ni sai Allah.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu, mu shakata da wannan waƙar.
Wani bisin azabi bol main nayi basile khatabi mushaffabe ajayi
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 26555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 6555.
So mun sami kiran mu na farko daga jihar Niger. Wa miki da shi daga jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai yankin Hula, garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai yankin Hula, gode a Kimba, menene ra'ayinka?
To sai dai ina neman afuwa gurin ku saboda ainihin yanzu na bude rediyon ban ji akan abin da kuke boli akan shi ba.
To yau muna so mu ji ra'ayinku ne akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya.
To gaskiya al'amuran tsaro Najeriya sai dai mu ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsakani da Allah babu wani cigaba a yanzu.
To me yasa ka ce haka?
Yawwa, don saboda za ka ga matakai da dama wanda yake ga yadda ya kamata a tafiyar da lamarin tsaro Najeriya. Amma matsalar mu tsalar mu din a Najeriya ba matsalar cin hanci take daba mu a Najeriya.
To baka gane irin kokarin da gwamnati take yi na wasu bangarorin kuma da ya shafi tsaro, musamman yaki da barayin shanu da kuma yan Boko Haram?
Gaskiya al'amuran hudu sun lalace fa, don gaskiya babu wani abu da suke tabukawa wanda za ka gani a zahiri ka dogara da shi ka ce lalle wannan ala yi abu ne ya ci gaba akan a samu tsaro Najeriya. Gaskiya babu shi, mun dai ba mu gan shi ba.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba Imam, menene ra'ayinka?
To gaskiya ta wani bangaren dai za mu ce an samu tsaro din, domin mu idan ka duba ta nan arewa maso gabas, abin da a gaskiya ba haka yake ba. Yanzu kuma tsaron ya inganta ba kaman da ba, lallai an samu ci gaba kwarai da gaske. Duba da yadda jama'a suke fitowa suke walwala ba kaman da ba, kuma muna godiya mashi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari, sannan kuma a ƙara dagewa akan kokarin da ake yi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Imam, Kafin Madaki daga jihar Bauchi. To gashi mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Aziz, barka da lasariya.
To barka ka dai, kana jin mu ko zaka rage rediyon ka?
Yawwa, to bare a kashe gaba ɗaya ma Aziz, to an kashe gaba ɗaya.
To muna sauraron ka Murtala, menene ra'ayinka?
To da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Sunana Murtala ne, Allah ya kira ku da garin da su a kanar tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jin ka.
To ɗan Aziz, gaskiya magana tsoro ko tsoro ai, kuma abinda nake ƙara ba su masu kasa shawara cewa a gaskiya lokaci ya shiga zuwa ƙara gaskiya a ƙara ƙarfi moba police a ƙasar nan. Ka ga dai sun gida mun sani da ƴan sanda ne da na moba, amma zai idan ka duba sojoji sun mamaye ko ina a cikin ƙasar nan tsaro wayewa da gurinsu. Ya kamata a ce sojoji an koma da su barukoki, kuma barukoki da suke cikin gari a mai da su waje wajen daji. Rikicin nan fa ƴan ta'adda daga daji suke ɓarfa, idan da barukoki a cikin daji sai a za su fito. Ka gani, ya kamata mobile a ce a cikin barukoki, a cikin gina manyan barukoki cikin gari, inda mobile police a ƙara musu ƙarfi da kayan aiki. To muna ga wannan zai sa gaskiya ƙara samun ƙarfin tsaro, tun da su sun karanta ana koyar da su ne a kilas mobile police da ƴan sanda yadda ya ci fitar da tsaro. Da fatan za a ji a gyara, ta ji lafiya.
To mun gode Murtala daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka.
Assalamu
alaikum. Kafin Madaki karamar hukumar Gaido a jihar Bauchi.
To muna jin kai Ismaila Kafin Madaki, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, dai yau dai ana magana ne akan harkan tsaro a Najeriya. Tsaro mu ma dai dai mu kada ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a Najeriya. Domin shugaba Muhammadu Buhari da yake cewa zai kawo tsaro, ya kamata a ce waɗannan manyan hafsan sojojin nan da Abdu duka waɗanda ya aiki da su da su yake mayarwa, ya kamata.
Malam Ismaila, muna magana ne akan kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya.
Tsaron nan gaskiya ba wani nasara, gaskiya ba wani nasara sosai wala a Najeriya.
To me yasa ka ce haka?
Bakwai suna buga da sojojin Najeriya.
Nace me yasa ka ce haka? to marasa layin Ismaila kafin madaki. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya. Hello. To da kaina yake kiran mu ne? Hello. To har yanzu dai muna dan fuskantar tangarda a wayar mu ta wayar tarho. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya. Godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira mu. To gashi kamar da an daga mun hannu layin ya dan gyaru, yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Hello, wa muke da shi a jihar Niger?
Eh, kuna magana da Mika Ilusof ne daga nan a Kimba mai godiya.
To Mika Ilu, menene ra'ayinka?
To ra'ayina akan maganan tsaro, gaskiya sai dai mu roki Allah, Allah ya kawo mana tsaro mai inganci.
To baka ganin kana ganin an samu ana samun inganta
matsaloli?
To kamar wani irin matsaloli?
Eh, matsaloli shine gaskiya tsaron bai wadata ba, duk da yake dai shi mai gida shugaban kasa yana kokari akan matsalan tsaron, amma sai dai kudirin shi baya kaiwa wuraren da yake so abin ya kai.
To mun gode Mika Ilu mai Kimba jihar Niger. To har yanzu dai kunce muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 4:53 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wannan sabon shiri na labaran wasanni. Yau za mu fara a Najeriya ne, inda shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa din, wato Amaju Phoenix, ya ce daya daga cikin dalilan da yasa Najeriya take son ta dauki dawainiyar kwallon mata ta duniya da ake son a yi shine cewa saboda wannan wasan zai bayo Najeriya damar ta nuna irin zaratan ƴan wasan da take da su, maza da mata. Jaridar Banga ce ta ba da labarin cewa an zabo wurare har guda 5 a biranen Lagos da Benin da Asaba da kuma Oyo, inda ake sa wannan wasan na mata, abinda ya sa har FIFA, wato hukumar kwallon kafa ta duniya, ta yi kota tawagar wakilanta su zo su binciki wurin kafin ta ba da sanarwar cewa Najeriya ce za ta dauki dawainiyar wannan wasa. Da yake Najeriya ta taba daukan dawainiyar wasan matasa 'yan ƙasa ga shekaru 20 na duniya da kuma 'yan ƙasa ga shekaru 17 a shekarun 1999 da kuma 2009. Wannan wasan da take so ta gabatar yanzu zai zama wasa na uku na duniya kenan da ita Najeriya ta taba daukan dawainiyarsa. Yau ƴan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sun waye gari cikin farin ciki bayan da suka lallasa kungiyar Chelsea da zunzurutun ci 4-1 a wasan da suka yi jiya a Trafford. Yayin da wannan take faruwa, ɗaya daga cikin ƴan wasan Manchester United din wato Paul Pogba ya ce akwai ayar tambaya har yanzu game da ci gaba da zamansa a cikin Manchester United din bayan nasarar da suka samu a kan Chelsea a jiya din. Paul Pogba ya faɗa a yau Litinin cewa ya jima yana tunani ya bar Manchester United din, kuma har an ba da rahoton raɗe-raɗin cewa yana tattauna da ƙungiyoyin irin su Real Madrid da kuma Juventus. To amma tun ranar Alhamisin da ta gabata aka rufe karɓar ƴan wasa wato wanda suke barin wannan ƙungiya zuwa waccan ƙungiya kafin a shiga kakar wasa ta wannan lokaci da muke ciki. To sai dai akwai wata alfarma da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Ingila suke morewa na cewa suna iya sauya mazaunin ƴan wasansu daga yanzu har lokacin da ƙungiyoyin ƙasashen Turai suka rufe nasu karɓa ɗin wato ran 2 ga watan Satumba na wannan shekara da muke ciki. Shahararren 'yar wasan kwallon tennis na ta duniya ta na Amurka Serena Williams ta yi kokari amma ta kasa jiya, dole bata so ba ta fice daga cikin wasan da ta shiga na US Open saboda jin ciwo a bayanta. Ta janye daga wannan wasan ne a lokacin da take karaya da wata matashiya 'yar kasar Canada a 'yar shekaru 19 da haihuwa da ake kira Bianca Andreescu, wacce kuma ta lallasa ita Serena ɗin da ci 3-1 a gasar cin kofin Rogers Cup. Dama ita Serena fatan ta ita ce ta yi kokari ta cimma burinta na cin kofi na 24 na Grand Slam a wannan wasan da aka jiya. An ce ko da aka fara wasan lafiyar ta kalau, amma kawai ana cikin wasan sai aka ga kawai ta zauna tana kuka akan kujera. Ƙarshenta ta yanke hukuncin cewa za ta fice daga filin wasan mintoci 19 kawai da fara wasan. To a ƙarshe musu a ƙwallon ƙafa a jihar Ebonyi ta Najeriya, yau sun waye gari suna ta hidimomin tunawa da wani shahararren zakaran ɗan ƙwallon ƙafa na Najeriya wato Samuel Okoraji wanda ya rasu ran 12 ga watan Agustan shekarar 1989, shekaru 30 da suka wuce kenan a lokacin da Najeriya take wasa da Angola a Lagos. Magoya bayan Okorajin sun gaya wa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa za su daɗe ba su manta da wannan shahararren ɗan ƙwallo ba saboda irin darajojin da ya nuna da kuma karincinsa da hasikancinsa. Babban manajan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ebonyi United ta Abakaliki wato Ikuchukwu Ihumu ya ce ɗaya daga cikin abin da ya sa Okoraji ya fice shi ne cewa yana ɗaya daga cikin ƴan ƙwallo mafi kishin ƙasa a Najeriya da aka taɓa yi. Ya ce saboda kishin ƙasarsa lokacin da yake buga Super Eagles, sam shi yake biya wa kansa kudaden jirgin sama zuwa wajen wasannin da ake da Najeriya din, sannan kuma shi bai ma taɓa karɓar kudaden ganin allowance da wasu ƴan wasanni suke ta tada rigima a kansu ba. To jama'a, ban da ya sauka labaran wasan wannan lokaci kenan, sai wata Litinin, Allah ya kai mu daga Washington, mun bar ku lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labarin wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin mu sallama ga Aisha ta dawo da labarai, amma a takaice.
Attorney General na kasar Amurka ya ci alwashin tsananta bincike kan attajirin nan da ya riga mu gidan gaskiya a gidan kaso. ‘Yan sandan Hong Kong sun yi amfani da sabon dabaru wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Amurka da kungiyar Taliban sun kammala tattaunawar da suke yi ba tare da an cimma matsaya ba.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na wannan lokacin Dan Crafton, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.